Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari a fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da baban gidan Jibrin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 2 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, kakanin labarai.
Bayan tsagaita wuta na makonni biyu, jirage marasa matuƙa na ƙasar Rasha sun kai hari yau Lahadi a birnin Kyiv na Ukraine, kamar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito. A jiya Asabar aka gudanar da jana'izar matashin nan haifaffen ƙasar Faransa da ɗan sanda ya harbe har ranar Talata a lokacin da yake tuka motarsa. Shekara ɗaya bayan hukuncin da babbar kotun ƙasar Amurka ta zartar na haramta zubar da ciki, ƙasashen nahiyar Afirka na samar da dokokin ba da izinin zubar da ciki tare da bin shawarwarin likitoci domin rage mace-mace sakamakon zubar da ciki.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa sama da iyalai 200 sun rasa mahallan sanadiyar ruwan sama da ya haddasa ambaliya a jihar Kebbi.
Akwai mutane da dama da suka rasa wurin kwana. Rufin na iya kamar na iya tabarma aka yi. Wurare da dama kamar ga sunan ga wasu can ga abun nan kawai sai dai mu ci Allah kawo sawa ba.
Haka kuma za a ji cewa wasu hukumomin da ke kula da hasashen yanayi sun yi gargaɗi akwai yiwuwar samun ruwan sama nan ba daɗewa ba a Najeriya. Idan kuma muka leƙa a ƙasar Ghana kuwa, ƙasashen da ke noman koko ne ke neman hanyar tsayar da farashin kokon a nahiyar Afirka.
Kai ke sai da abinka kuma baka da iko yanda za ka sayar, kaga akwai matsala. Wanda shi zai san shi zai gaya ma kamar haka ne, babban matsala ce. Hanyar da a san tun farko shi ne ta hanyar kuke samun matsala ta nan.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Ga labaran duniya mai karantawa Babangida Jibril. Bayan tsagaita wuta na makonni biyu, jirage marasa matuƙa na ƙasar Rasha sun kai hari yau Lahadi a birnin Kyiv na Ukraine, kamar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito. Sai dai babu rahotannin rasa rai ko jikata. Amurka dai ta yi amannar cewa harin ramo gayya da sojojin Ukraine ke kaiwa sojojin na Rasha na samun galaba sana hankali, duk da cewa har yanzu ba su samu tsallakawa tangan 'yan Rasha ba. Babban hafsan dakarun sojan Amurka General Mark Milley ya shaida wani taro a Washington cewa tafiyar hawainiya da sojojin Ukraine ke yi na cikin dabarun yaƙi. Mele ya ce Amurka na duba hiwar samarwa Ukraine da ƙarin makamai masu linzami da kuma cin dogon zango kai har ma da jiragen sama samfurin F-16. Sai dai Mila ya ce har yanzu ba a cimma matsaya ba. A jiya Asabar aka gudanar da jana'izar matashin nan haifaffen ƙasar Faransa da ɗan sanda ya harbe har ranar Talata a lokacin da yake tuka motarsa. Harbe matashin mai suna Nahel wanda ke da asali da Algeria da kuma Morocco ya haifar da zanga-zanga tare da ƙone-ƙone wanda ake alaƙanta shi da tarzoman adawa da nuna wariyar fata a Faransa. Mahaifiyar Nahel ta shaida wata tashar talabijin mai suna France 5 cewar a lokacin da ɗan sandan ya tsayar da ɗan nata kuma ya ga matashi ne mai asali da Larabawa, abinda ya zo masa shi ne kawai ya kashe shi. Tuni dai ɗan sandan da ya kashe matashin ya miƙa saƙon jaje da neman afuwa ga iyalan mamacin. An samu lafawar zanga-zangar a daren Asabar tare da kama masu zanga-zanga 700 saɓanin 1,300 da kama a daren Juma'a da ta gabata. Shekara ɗaya bayan hukuncin da babbar kotun ƙasar Amurka ta zartar na haramta zubar da ciki, ƙasashen nahiyar Afirka na samar da dokokin ba da izinin zubar da ciki tare da bin shawarwarin likitoci domin rage mace-mace sakamakon zubar da ciki. Ƙasashen nahiyar Afirka na kan gaba a duniya da kashi 77 cikin 100 na masu fuskantar hatsari wajen zubar da ciki. Masana dai sun yi hasashen hukuncin kotun kolin na Amurka na iya takura kungiyoyin sa-kai na Amurka da ke taimakawa kasashen na Afirka da shawari musamman a kasashe da Kiristoci suka fi rinjaye. Tuni wata kungiyar Kiristoci masu ra'ayin riƙau da ke taimakawa wajen hada taruka da 'yan majalisun kasashen Afirka ta ce matakin na kotun Amurka zai iya mai da hannun agogo baya wajen rage mutuwa wajen zubar da ciki a nahiyar.
To nan ba da jimawa ba Babangida zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda iyalai kusan 200 yanzu haka ke neman matsuguni sanadiyar ruwan sama da ya ruguza gidajensu a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin kasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dabban yan gudun hijira ke fama da halin da suka tsinci kansu na rashin mahallansu a jihar da wasu sassan arewacin Najeriya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Samun mazauni ingantacce abu ne da kan iya sauƙaƙawa tare da kyautata rayukan jama'ar da ke zaune a wuraren, kuma akasin hakan kan iya jefa rayukansu cikin mummunan yanayi. Yanzu haka magidanta fiye da 200 ne suka samu kansu cikin halin rashin mazauni mai inganci sanadiyar ruwan sama da suka zo tare da iska a garin Zauro na jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya. Malam Arabiyu na daga cikin magidanta da suka hadu da wannan ibtila'i.
To ka san shi al'amari duk abin da Allah ya kaddara zai zo shi ne. Ya shigo da ruwan nan ana cikin iska muna cikin har sai Allah ya sauko mana da ruwa da kankara kuma mai karfi. Dan wasu ma suna tunanin za ta iya fasa musu kwano. Idan wuri na dai damuwa dai ki ta hasara dai ba ta da dai.
Shi ma Kabiru Tanko Zauro yana cikin waɗanda suka yi asara.
Damuwa akwai damuwa, kawai da afirman Allah komai. Shi ya kawo wannan kuma shi zai mafita. Akwai mutane da dama da suka rasa wurin kwana. Rufin na iya kamar na iya tabarma aka yi. Wurare da dama kamar ga sunan ga wasu can ga abun nan. Kawai sai dai mu ci Allah kawo sawaba.
Musa Bello Dukkan Zauro ya ce lamarin ya haifar da rudani da fargaba ga jama'ar garin.
Wannan filan da kuke gani hanyoyi da gidajen mutane gaba ɗaya sun rushe sanadiyar wannan ruwan sama da aka samu jiya. Al'umma sun kwana cikin kunci, al'umma sun kwana cikin tashin hankali bisa ga wannan abun. Mutum ya kwana a tsaye a cikin gidan shi bai da wurin kwanci, abinci ya lalace, al'umma ga su tsaye babu abin da suke.
Zayanu Gado jami'i ne wanda ya wakilci karamar hukumar mulkin birnin Kebbi da ya ziyarci garin na Zauro.
Tun jiya gaskiya ga kesin da an kai gidajen da aka sa ran sun samu wannan matsala suna kusan gida 200.
Masana kare muhalli sun ce akwai wasu abubuwa da jama'a ke aikatawa waɗanda akasari su ne ke haifar da irin wannan matsalar da ta faru tun a farkon damina kamin lokacin da ake tsammanin ambaliyar ruwa. Dr. Yusuf Isa masani ne akan kare muhalli.
Babu matsala yanzu ga da duniya ta ka fama da ita irin wannan a sauyin yanayi. Suna ce mai the mother of all issues. So waɗannan ma suna ana iya alakanta su da al'amuran da mutane kai sai sa yanayi ya canza. Iskan ya karu, zafi zai karu, kuma idan zafi ya karu gaskiya ruwa za su karu.
Wannan matsalar ta rashin muhalli tana faruwa ne lokacin da dubban yan gudun hijira ke fama da yanayin da suka samu kansu a ciki na rashin muhallansu na asali. Ko a makon da ya gabata mataimakin gwamnan jihar Kebbi Sanata Umar Abubakar Tafida sai da ya zarci ƙananan hukumomin Fakai da Sakaba da ke kudancin jihar ta Kebbi inda ya jajantawa yan gudun hijira fiye da 300,000 tare da basu tallafi domin sauƙaƙa halin da suka samu kansu a ciki.
Mu yanzu abin da muke buƙata mu dai abin da buƙata an dai mun samu wurin da muka laƙe nan. Muka samu wurin zama na ƙwarai ga rowa ga abincin da zamu ci. Ka gani wanda Allah ya hori ma abin sana'a shi sana'a. Wanda Allah bai hori ma kuma shi zauna har shiga wanda Allah zai shirye shi.
To gaskiya yanzu halin da muke ta kan shi dai Allah ɗaya sai mun mu na saboda duk wanda ka ga ya gudano da inda yake ba tashin ina yadda ya so ba. To sai dai ya tore abin da dai Allah ya kaddace shi su iso shi. Eh gaskiya yanzu inda ya sashin shi dai taimako wanda auren ga ko isko shi an kai an sama bukaci na.
Wasu yan gudun hijira kenan da ke fuskantar matsalolin rayuwa saboda raba su da mahallansu na asali abin da ke nuna irin damuwa da waɗanda suka rasa mahallansu ke shiga a sassa daban-daban na Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga baban gida don jin ƙarshen labaran duniyar.
Ƙasar Siriya Alhamdulillah nan ta ce ta kakkaɓo wasu makamai masu linzami da Isra'ila ta harba ƙasar ta. Sojojin Siriya sun ce makaman masu linzami da Isra'ila ta harba sun wuce ta sararin samaniyar birnin Beirut suka kuma fada wani yanki a birnin Homs. Ba dai samu labarin jakata ba tunda farko dai sojojin Isra'ila sun yi zargin cewa wani makami mai linzami na Siriya ya fashe a yankin ƙasar Isra'ila don haka harin da ta kai na maida martani ne akan daidai inda aka harba wancan makami na Ruka. An sha samun harhare tsakanin bangarorin biyu inda Isra'ila ta sha alwashin hana Iran kafa sansani a Siriya koda kuwa na taki guda ne. Wani bene da ake ginawa a kasar Ivory Coast ya ruguje tare da sanajiyar kashe ma'aikata guda shida. Jordan Yoro, wani ma'aikaci a inda ake ginin, ya shaida a kamfanin dallancin labaran Reuters cewa sun ji wata ƙara a lokacin da ginin ya fara rugujewa, sai muka fara gudu. Kafin dakika 45 ginin ya ruguje baki daya. Mutane tara ne da kawo yanzu suka samu raunuka a lokacin da ginin ya ruguje a ranar Juma'a a birnin kasuwancin kasar Ivory Coast, wato Abidjan. Irin wannan hatsari na rugujewar gine-gine dai ba sabon abu bane a kasar ta Ivory Coast da ma sauran kasashen yammacin Afirka, abinda kuma ake alakanta shi da rashin bin dokokin gine-gine da amfani da kayan gini marasa inganci. Ƙarshen labarin duniya kenan.
Baban gidan Jibrin kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Har yanzu ne muna Najeriya, inda hukumomin kula da hasashen yanayi na MED da na bada agajin gaggawa NEMA da kuma na kula da ruwan sama suka gargaɗi mahukunta da al'umman kasar kansu kwana cikin shiri na fuskantar ruwan sama da zai zo nan ba da jimawa ba, da zai haifar da ambaliya da kuma samun yanayin shuka mai inganci. Baya ga haka, za a fuskanci yawaitar cututtuka irin su malaria, typhoid da ma cutar sankarau. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ci gaban rahoton.
A hasashen hukumomin sun yi bayanin cewa yanayin zai shafi kiwon lafiya, ayyukan gona da kuma muhalli, a sanadiyar wasu abubuwa da al'umma kan gudanar ko kuma aikata su a lokacin damina. Domin neman ƙarin bayani game da irin nau'o'in cutar da za a kamu da su a lokacin damina da abubuwan da ke haddasa su, sai na tambayi ƙwararre a kan kiwon lafiya ga abin da ya ce.
Sunana Nasu Muhammad Bello Dauda, tsohon ma'aikacin kiwon lafiya ne wanda ya aiki a asibitin ƙwararru na jihar Bauchi. Kasan shi damina wato yakan zo saboda ruwa ciyayi yakan tsuro ta ko ta ina, kuma gota sukan yi yawa, ka gane to wannan yakan haifar da hayayyafan sauro. To wannan hayayyafan sauro din yakan haifar da wannan malaria parasite all over da damuna an fi yin wannan zazzabi din, ka gane? To da aka samu in sun taso aka kyankyashe su ba su da wajen shigowa zai cikinmu, za ka ga sun shigo cikin suna cikin gida, suna cikin ɗakuna, suna wajejen hira, suna ofis ta ko ta ina. Saboda haka tun da akwai su za a samu yawaitin cizon sauro yana yawa lokacin damina, wanda shi ne yake haifar da malaria irin wanda yake haifar da typhoid.
Hukumomin sun yi bayanin yadda ruwan sama zai kasance a lokuta daban-daban. Masani kan ayyukan gona ya yi fashin baki kan batun.
Sunana Rafael Yasu Aliyu Gital, tsohon coordinator sassaka kuma tsohon shugaban kuma bunƙasa aikin gona na jihar Bauchi. Na yi mai wanda suke ba da hasashen damina, kuma yadda suka ba mu mun wayar da kan jama'a manoma cewa gashi duk da cewa sun ce bana za a samu ruwa, amma sun nuna cewa ruwan kulo average shi ne in an tara na shekaru aka raba to zai yi kasa da abin da aka saba samu. To amma ba su yi indicating na fari ba, kuma a lissafin su yawan kwanaki da yawan ruwan da za a yi da zurfin damina ba zai kai na kowane shekara da aka saba ba, amma kuma ba za a kamfan ruwan da zai hana amfanin gona ba. Shi wannan hasashe din a kimiyance da kuma yadda muka gani fari a farkon damina illansa ba yi da yawa, amma da a ce an gama shuka ruwa abu ya girma a zo a yi dogon fari, to gaskiya ba yadda za a yi a samu amfani rabin abin da aka saba samu.
To ganin cewar hukumomin sun yi hasashen samun ambaliya na ruwan sama wanda yakan janyo asarar gidaje da muhalli da kuma rayukan jama'a da ma dabbobi da kayan amfanin gona, na tuntubi Director General a hukumar bada agajin gaggawa domin sanin irin shirinsu.
Sunana Bala Yakubu Lami, ni ne darakta na ayyukan gaggawa na jihar Bauchi. To gaskiya mun haɗu da ma'aikatan ayyukan gaggawa na jihar Bauchi da ma'aikatan Bashefa masu kula da shara da tsaftan jihar Bauchi, mun taru mun yi mitin, mun yi kwamiti, an zazzaga jihar Bauchi, mun shiga faɗakarwa da masallatai da anguwanni, mun haɗa kan anguwanni, muna muna musu kwalbatocin su da su iya sharewa, su share sai su gaya ma gwamnati, gwamnati ta zo ta ɗibe saboda gini akan hanyar ruwa da kuma zubar da shara a kwalbati ba abin alheri bane ma rayuwarmu.
Yanzu za a iya tunawa dai daminar bara ta janyo sanadiyar rayukan 'yan Najeriya su fiye da 600, sannan ta yi sanadiyar rasa muhallin jama'a sama da miliyan 2,400. Yanayin ya shafi tattalin arziki da suka hada da jari, harkar gona, safara, hanyoyin wutar lantarki da aka kiyasta su a miliyoyin daloli. Luhan Muhammad, Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. To daga Najeriya sai mu tsallaka kasar Ghana, inda gwamnatin Ghana ta fara shirin kaddamar da wani gagarumin dandalin tsaida farashin koko a nahiyar mai suna Cocoa Exchange a kokarin ta tabbatar da cewa nahiyar Afirka ta yi dogaro da kai maimakon wasu kasashe su ringa tsaida musu farashi. Kasashen nahiyar Afirka masu samar da koko ciki har da Ghana na ci gaba da nuna damuwa su matuƙa bisa matsalar karancin kuɗaɗen shiga da suke samu a manyan kasuwannin duniya da ake kasuwancin koko. Wakilin mu Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗo mana.
Nana Kusipuku da ya shafi shekaru kusan 40 yana noman koko a Ghana ya yi barazanar sayar ma masu hakar ma'adinai gonarsa saboda matsalar rashin inganta yanayin aikin su manoma da suke fuskanta a kasar. Ya ce, na shafi shekaru kusan 40 kenan ina noman koko kuma ba ni da kimanin cedi 4,000 aje a banki, a don haka in wani ya bukashi da na basa filin koko da nake nomawa ya musanya mini da cedi 50,000 babu shakka zan aiwatar da hakan. In kuwa gwamnati bata dauki mataki kan matsalar rashin inganta yanayin aikin mu ba, to nan zuwa wani dan gajeren lokaci ba za a samu koko a saya a kasar Ghana ba. Kasashen nahiyar Afirka masu samar da koko ciki har da Ghana na ci gaba da nuna damuwar su matuka bisa matsalar karancin kudaden shiga da suke samu a manyan kasuwannin duniya da ake kasuwanci musamman na koko, waɗanda suka hada da na birnin London tare da New York a kasar Amurka, inda suke cewa rashin tabbatar da farashi mai kyau ya sanya manoman koko a kasashen cikin matsanancin talauci. A wani matakin da gwamnatin Ghana ta dauka na neman shawo kan wannan matsala, hukumar Cocoa Board ta kasar Ghana ta fara shirin kaddamar da wata gagarumar dandalin tsaida farashin koko a nahiyar mai suna Cocoa Exchange a kokarinta na tabbatar da cewa nahiyar Afirka ta yi dogaro da kai maimakon wasu kasashe su ringa tsaida musu farashin. Shugaban hukumar Cocoa Board a Ghana, Joseph Boidu Ahin, ya faɗa wa manema labaru a gefen wani taron masu ruwa da tsaki kan inganta aikin koko a nahiyar cewa,
been detected at the New York market.
Ana tsaida mana farashin koko ne a kasuwannin New York da na London. In muna da kasuwar Accra ko na Lagos ko Abidjan ko shakka babu za mu samu karfin tsaida farashin mu. Ina da yakinin cewa masu kasuwancin koko za su yi kasuwanci mai amfani muddin muna da kasuwar mu ta nahiyar Afirka.
In Africa our traders can trade properly.
Shi kuwa ministan noma ta kasar Ghana Brian Echampon ya jinjina wannan mataki inda yake cewa wannan zai iya zamowa wani sabon babi ne a tarihin masana'antar koko ta nahiyar Afirka.
Be the beginning of a new chapter in the African cocoa industry's history.
Sa'idu Sulaiman mai sharhi kan harkar koko a Ghana ya ce wannan mataki muddan ya inganta to kasashen nahiyar Afirka masu samar da koko za su samu amfani, amma haɗin kai na da muhimmanci sosai.
Kai ke sai da abinka kuma baka da iko yanda za ka sayar, kaga akwai matsala. Wanda shi zai san shi zai ga ma kamar haka ne babban matsala ce. Har yanda a san tun farkon shi kan har yau kuke samun matsala kan kai. Sai wanga taro dai gaskiya ni kullum ina murna irin wanga taro yazo haka, amma abin da ke ciki ne ai kokari a haɗin kai. Domin an yi haka ne su ba su ɗaya ba ba su biyu ba. Ana iya misali in haɗa kai da Cote d'Ivoire da Benin daga bashi ga France ta je ta convince Cote d'Ivoire sai ta sani. Ana iya kuma England ko wani abu su ma su convince Ghana sai a jini matsalar da ake samu kenan. Amma in dai yanzu an zo an zama na aka yi kokari irin wannan external forces nan na ka fit da shi ina jin zai taimaka sosai, kuma an an yi ina jin kasashen gurin GDP su mu riga su koko za su samu amfani yanda ya kamata.
To sai dai ba wannan ne karon farko da wasu kasashen nahiyar Afirka masu samar da koko suka yi yunkurin tabbatar da dogaro da kai ba, amma a duk lokacin da za su ɗau mataki sai ya shutura. Ana sa ran dai haɗin kai tsakanin ƙasashen shine abin da zai kawo nasara a sashen samar da koko a nahiyar Afirka. Hamza Adam, Muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a wugon mu na cewa karfe 11:20. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa miya da alƙairi tarbiya da zamba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu duba me ake nufi da social media influencers, wato fitattun mutane waɗanda ke da tasiri a kafofin sada zumunta. Bi ma'ana, mutane waɗanda suka gina kansu ta fuskar yin amfani da ilimi da ƙwarewarsu wajen faɗakarwa, koyar da masu bibiyan su a ɓangarorin rayuwa daban-daban, kuma mutane na amfana da shawarwarin da suke bayarwa. Shin me ake nufi da social media influencers? Zainab Umar Baffa, wacce aka fi sani da Mob Academy, fitacciyar mai horaswa ce ga ƙananan 'yan kasuwa kan yadda za su rika amfani da kafofin wurin bunƙasa kasuwancinsu da ma yadda za a yi su rika samun kuɗaɗen shiga, inda ta yi mana bayani akan wannan maudu'in.
Influencers mutane ne gaskiya kamar kowa da kowa wanda already sun riga sun kafa kansu a kafafen sada zumunta. An san su da wallafa abubuwan da ya danganci misali rayuwarsu ko wani bangare da suka ɗauka wanda suke magana akan shi ko da yaushe. Ma'ana an riga an san su kamar authority kenan a wannan bangaren. To alamomin da ake gane kamar su wani ne influencers su ne wanda idan suka wallafa abu za ka ga mutane suna sauraron su, mutane suna kokarin Allah suke su ga ma sun yi posting. Mutane ne wanda za ka ga duk abin da suka yi posting ana engaging akai, duk abin da suka bada shawara akai za ka ga mutane sun yi sauri sun dauki wannan shawara, saboda me sun riga sun yi respecting din su, sun san su, sun san yanayin abubuwan da suke yi, sun san yanayin kamar misali ilimin su da dai sauran su. So mutum zai iya yin influencing a bangare daban-daban. Kowane bangare da kike tunani a girke-girke ne akwai fashion influencers, akwai lifestyle influencers, social media influencers, like wanda suke magana akan social media marketing da sauransu. To duk irin wannan sun riga sun yi tasiri a wannan bangaren. To in ka dauki bangare guda daya kana wallafa content akai kuma ka zama na cewa ka zama kamar top of mind a wannan bangaren, to zai iya kiranka influencer. Ba lallai sai ka tara followers sun kai 100,000 ba, a'a, ko followers guda 5,000 kake da shi ko 1,000 kake da shi, indai har kana fada aji kuma an riga an san ka a wannan bangaren, to fa gaskiya ka riga ka zama influencer. Saboda shi yasa dama influencers mataki-mataki ne. Akwai nano influencers, akwai micro influencers, sannan kuma akwai macro. Kucin ga nano su ne kamar level na ƙasa kenan, na farko kenan, sannan micro, sannan kuma macro, so hawa-hawa ne. Sannan kuma gaskiya influencers suna da matukar tasiri a kafafen sada zumunta.
Kazalika Zainab Umar Baffa ta ce kamfanoni na iya amfani da fitattun mutane wajen warware matsalolin da suke fama da su a kafofin sada zumunta.
To tabbas za a iya amfani da influencers wurin kauda duk wani matsala da wani brand yake da shi da wanda ya danganci negative word of mouth na social media. Tabbas influencers suna da tasiri a kafafen sada zumunta, saboda indai har an yi amfani da influencers wanda suka dace, wanda suke fada aji, wanda kuma an yadda da integrity din su a kafafen sada zumunta, to tabbas idan aka yi talla 1, 2, 3, 4 da su, to insha Allah za a kawar da duk wani negativity da wannan brand din yake da shi.
Gina kai a kafafen sada zumunta har ya kai ga mutane su yi fice kuma suna fada aji abu ne dake buƙatar jajircewa matuƙa, kamar yadda za ku ji bayani daga bakin fitaccen 'yar kasuwa mai amfani da social media wajen isar da sakonni daban-daban akan yadda ta fara amfani da kafofin da zuwa yanzu, wato Laila Al-Othman.
Gaskiya ni da kaina yanzu bazan iya ce miki ga lalle sanda na fara social media pages ina ba, saboda abu ne da ya jima tun sanda aka bude social media sabo su Facebook da Instagram lokacin muka shiga muna dan jawalgwalawa. To ni dai number one thing is a lot of people suna ganin kaman sanda na fara maganganu. I was trying to build a brand, wallahi ni ba haka bane, ni kawai magana ne nake yi akan abubuwa da suka shafi mutane, especially mata da kuma yara. So from there mutane suka fara picking interest, su ji wani ya zaga, wani ya yaba, haka dai har muka kai wannan lokaci. Then gradually kuma na realizing mutane da yawa suna saurara kuma suna bibiya. Daman brand ina LNN has already been existing tun kamun ma na gama NYSC na bude company na. So abu ne da an dade ana yi. Gaskiya batun yanda Arewacin Najeriya suka yi embracing abubuwan da nake yi da na fara, gaskiya na shiga rudani sosai, saboda kowa yana ganin kamar abu ne sabo ina iya cewa ina ɗaya daga cikin mata daga arewacin Najeriya da muka fara irin wayannan maganganu ka fito ka challenging gwamnati ko kuma ka challenging wani mutum da ya faɗa abu da ba daidai ba ko kuma ka fito da haƙƙin mata ka ce ya kamata a bawa mace haƙƙinta da sauransu mun sha zagi muna kan shan shi har yanzu abu ne da ni a tunanina indai gaskiya kake faɗa daman lalle zaka samu wanda ba za su so su ji maganganun ba so bana faɗa din saboda wani ya yabe ni kuma bana faɗa din saboda in kwantar ma wani hankali gaskiya ne guda daya wani lokaci ni da kaina abin da na faɗan ni ma victim ne of the same thing wani abu maybe kai ma kana yi but duk da haka ba zai hana ka ka ce wannan abun ba daidai bane saboda haka ina iya cewa ni tun na tashi ina da thick skin ma zagi da abin da ka faɗa kaina ni ba damu na yake ba saboda na san cewa mafi yawancin mutane da suke farfadan maganganu ba su sani ba ba san kuma mene reason behind abin da nake yi ba ni a matsayina na dan adam kuma kullun ina cewa duk wani abin da zaka yi indan Allah zaka yi shi wani maganan wani ya kamata ku kuce da ni ka ba
shin me yasa masu amfani da kafofin sada zumunta ke sauraron shawarar fitattun mutane a kafofin Lena Al-Othman ta bada misali da kanta
zan iya cewa dalilin da yasa mutane wani lokaci mafi yawanci na faɗi magana suke dauka is because gaskiya ne abin da duk na faɗa abu ne da maybe yake faruwa a lokacin and ni mutum ne da bana daukan judgment haka kawai zan zo na in saurari abubuwa in ga abin da yake faruwa in ta tambaye questions tukunna kamun in ce bari in bada nawa final opinion on abin da yake faruwa a wannan lokacin so ta iya yiwuwa dalilin da yasa shine ina daukan lokaci na nayi bincike na kuma faɗa wa mutum gaskiya a yanda take ni mutum ne da bana da tsoron faɗan abu ko waye ne in yi abin da ba shi bane zan gaya mishi ni ma kuma in yi abin da ba daidai ba ka gaya mun zan dauka sai kuma batun time na lokacin da nake dauka nayi duka wayannan abubuwa a gaskiya a kowane wata muna daukan kaman kwana biyu uku daga beginning or the end of the month mu zauna mu tara topics gaba daya mu yi research ka tsina research akan abubuwan da ban san su ba kaman kwanan nan da nayi magana akan mata da irin yanda yanayi da muke shiga saboda jikinmu da hormonal imbalance mu sai da nayi bincike na kuma san cewa ga abubuwan da ya kamata ka faɗa tunda ba komai bane na sani gaba daya so eh muna bincike kuma muna daukan lokaci komai balancing nashi ake saboda tuni wayar da kan mutane matasa da mata da yara abu ne mai muhimmanci a gare ni so bana ganin shi kaman wai aiki ko kuma yana takura mun yana shiga cikin ayyukana yana cikin abin da nake yi ne so I incorporated into my work schedule and abu ne mai sauki da yake zuwa mun saboda komai na a kaidance yake na san yau me zan yi na san me zan yi gobe in har Allah ya kai ni da rai da lafiya
Lena Al-Othman ta kuma karkare da baiwa matasa shawara akan jajircewa
a ƙarshe shawaran da zan ba wa matasa shine hakuri dai yana da amfani Bahaushe yace mai hakuri shi yake dafa dutse ya sharo manta it's very important idan kana neman abu a duniyan nan ka zama mai hakuri duk wani wanda yace miki wai ya fara aiki yau ya samu nasara to gaskiya abin ci da aikin da yake saboda business abu ne na yau da kullum na ci gaba in ka fadi ka zama ka samu matsala kariya arziki ko kuma ka saka kudin ka abun bai yiwu ba da sauransu ba wai abu ne da zaka ce ni bazan sake yi ba saboda indai kana da rai ai challenges na rayuwa duka daman zai zo maka yanzu zan iya cewa wajen shekara na 20 ina business in saka wannan in kunce in warware in shiga nan in fita ni a matsayina na mace kenan so ina tunanin indai har mutum a arewacin Najeriya yana son ya samu bunƙasa da arziki mai albarka so lalle sai ka saka aiki a ciki sai ka saka hakuri sai kuma ka koyi abin da kake yi duk wani business da zaka shiga ka tabbata ka san yaya ake sarrafa business din nan either business ko aikin gwamnati dole sai ka saka lokaci ka saka hakuri ka kuma saka addu'a so matasa su daina tunanin wai abu ne da yau idan kika fara shi yau zaka samu lalle lalle ka san cewa ba kullum bane ake kwana kan gado wata rana akwai nasara wata rana babu har yau mu da muke magana kullum muna yawan ga wa mutane ku yi sana'a har yau mu ma muna failing muna sake warwarewa muna kare abu ne na ci gaba na yau da kullum Allah ya ba mu kowa sa'a
alƙalman kirdiga sun yi nuni da cewa a cikin shekaru 10 da suka gabata an samu gagarumin ci gaba a kafofin sada zumunta kuma alƙalman na baya bayan nan sun yi nuni da cewa adadin masu amfani da kafofin na shekarar 2023 a fadin duniya ya kai biliyan 4 da miliyan 890 wanda ke nuna karuwa na kaso 6.5 cikin 100 sabanin na shekarar da ta gabata
to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
to madalla a gaida Halima Abdulrauf ma sauraro duka abin da ya sawo kenan sai amana afwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyinku ba a yau sai kuma a shirin na gaba idan Allah ya ba mu dama sai a biyo mu a shirinmu na dare da yardar Allah inda za mu kama ku shirin kallabi shiri na musamman. Yanzu kan amadadin Babangida Jibrin daga birnin Lagos da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Baba Yakuma Kiri wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Basco. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashim Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.